at Revelation Music.
Hello.
Hello, mommy.
Ina wuni babana.
Lafiya.
Ya kuke ya aikin.
Lafiya dan mommy.
Ya da wani yan.
Gode Allah muna yi.
Sannufa, to me kuka ci yau ne? Da wuri yayi zafi wannan. Me kuka ci?
Don samu gari ne na sha.
That is good for you. Haka Allah ya shirya maka. A yau ka sha gari. Wata rana ba za ka sha gari ba. Wata rana za ka ci abin da baka zato ba. Da yardan Allah.
Lallai wata rana jariri zai zama ango. Inda rai da lahiya babu marayya sai rago. Lallai wata rana jariri zai zama ango. Inda rai da lahiya babu marayya sai rago. In the early 90s aka haife ni. 4 years of waiting aka haife ni. Life was going smooth, really good. I thought grass greener but daddy left me. Dead. Days turn to weeks, weeks turn to months turn to years. Mommy couldn't hold it down, she had to let the tears down. In nine days, I'm with you, yeah,
Mommy had to cry.
In 1 year, I'm with you, yeah, Take my corner, daga Allah zai fito. Lallai wata rana jariri zai zama ango. Inda rai da lahiya babu marayya sai rago. Lallai wata rana jariri zai zama ango. Inda rai da lahiya babu marayya sai rago. Me hakuri ya kan dafa dutse ya sharo manta. Ni kuma na sharo manta. We dey move from one house, yeah, to another. No money for school fees, we dey owe the landlord. We enter their compound, that children go laugh us. Why me, what's the question, yeah? Shena, you talk, say you be father to the fatherless, oh. At the same time, you be husband to the widows. So tell me why, yo, oh, mama na tena kuka. Kanina yena Hawaii. Inazamu bi mugang haske nduniana. I be no understand, oh, the plans where you get for me. Oh, yo. Looking at the past, I call you a faithful God. Oh. Lallai wata rana, jariri zai zama ango. Inda rai da lafiya, babu marayya sai rago. Lallai wata rana, jariri zai zama ango. Inda rai da lafiya, babu marayya sai rago. Lallai wata rana.
Wahalar nan ba zai ci gaba ba, wata rana za mu yi dariya.
Amin.
A cikin sunan Yesu.
Amin.
Kada ka damu. Ka tuna ba ka wani labari? Ka tuna wata rana za mu yi dahuwa, kace na ce ba kifi fa alfa. Ba nama, sai ka ce mani musa almajiran kifin. Dying crayfish. Mun kuma sa mun ce mun ji daɗi har yau muna nan da rai. Allah bai yashe mu ba. So, kar ka damu, you have given me, kana bani courage tun da dadewa. So, I'm still encouraging you that you should not lose hope.
Yes, ma'am.
Za mu yi gaba a cikin sunan Yesu.
Amin.
Bare maka ɗanka jerin addu'a.
Yeah.